بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، لقد شاء الله تبارك وتعالى ومن علينا معشر عباده المؤمنين لشهود هذا الشهر الكريم، شهر الصيام والجود والتقوى والقرآن. فينبغي للمسلم أن يشعر نفسه بأنه في زمن غير زمن، وأنه يعيش أياما هي أفضل أيام الدنيا، وأنه يتضوع من جود الله تبارك وتعالى، فإن جود الله تبارك وتعالى على المسلمين يتجلى في رمضان أكثر مما يتجلى في غيره من الشهور والأيام. وإن من جود الله تبارك وتعالى في رمضان مضاعفة الحسنات، ولا سيما في ليلة القدر. قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر وتكفير السيئات. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وغفران الذنوب، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. واستجابة الدعوات، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وخامسها عتق الرقاب من النيران، قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. رواه ابن ماجه. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كذلك جوادا كريما، لكن جوده يتمظهر ويظهر أكثر في رمضان. وصفه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بجوده فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وكان جوده صلى الله عليه وآله وسلم بجميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم، ولم يزل على هذه الخصال منذ نشأ. ولهذا قالت له السيدة خديجة رضي الله عنها أول مبعثه: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكتب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائل الحق. ثم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. أيها الإخوة في الإسلام، إن كان هذا هو حال الله تبارك وتعالى وحال رسوله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما هو حظ المسلم من ذلك؟ إن حظه من ذلك أمور، أمورا منها ما يلي، فاسمعوها وأعوها عسى الله أن ينفعني وإياكم بها، إنه هو البر الرحيم. أولاها الجود بالنفس، وذلك بذلها في طاعة الله تبارك وتعالى من إتقان الصيام وتحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ومضاعفة الصلوات من النوافل وقيام الليل والذكر والاعتكاف والدعاء وقراءة القرآن وتدبره ومدارسته وحضور حلق الذكر وتفسير القرآن. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أهلكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، تقضي عنه دينا، تقضي له حاجة، تنفس له كربة. أورده الألباني في سلسلة الصحيحة. ثانيا: الجود بالعلم، وذلك بذله للناس وتعليمه أمور دين وتعليمهم أمور دينهم، وخاصة ما يتعلق بالصيام والقيام وزكاة الفطر والعيد. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثالثا: الجود بالمال، وذلك بذله للمحتاجين من الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وسائر المعوزين وإفطار الصائمين وتولي بث حلقات التفسير ومجالس العلم في القنوات الإذاعية المقروءة والمسموعة والمرئية. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، رواه الترمذي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيبراوة تسكس إن إسلام أي آجو جسد أي آجو ميتر وفياء الله سبحانه وتعالى. And remember that Allah subhanahu wa ta'ala has singled us with the benevolence of sparing our lives to witness yet another Ramadan. We have been adding one another to prepare for Ramadan. Here are we in Ramadan. the month of fasting, which is a shield against hellfire, the month of the Quran, the month of kindness and generosity, the month in which Allah subhanahu wa ta'ala manifests His generosity on His servants more than He does in any other month. If we think deep into the period of Ramadan and Allah's benevolence and generosity, we will find out five outstanding things that Allah does to us in Ramadan, which He does not normally do to His servants in other periods. The first is multiplication of the rewards of our righteous deeds. And this is especially in the night of power, in which Allah subhanahu wa ta'ala states that that night is more virtuous than 1,000 months. This translates to saying that a single act of righteousness in that day, in that night, is equivalent in reward to righteous acts that are done in more than 83 years, 4 months. Allah didn't say that they are equivalent, but they are more. The reward of your righteous deeds in Laylatul Qadr is multiplied to annual reward of somebody who spent 83 years, 4 months in servitude to Allah subhanahu wa ta'ala. What a bonanza, what a gift, and what a generosity. The second issue is wiping away our wrongdoings, our sins. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the five daily prayers, the Jumu'ah from one Jumu'ah to another, and Ramadan from one Ramadan to another, all these do expiate what comes between them, what comes between them, do expiate what comes between them, provided that we avoid major sins. This means that provided you observe your Ramadan as perfect as humanly possible, you will get all your sins from this Ramadan to the coming Ramadan wiped away, with only one condition, that is when you abstain from abominations and major sins. Number three of Allah's generosity is the forgiveness of our sins in Ramadan. All the major acts that we do in Ramadan, the Prophet said that whoever does them in fact and longing for Allah's reward shall have his past sins forgiven. This is true of fasting and the prayer, especially in the night. The fourth aspect is answering of our calls and supplications, granting our needs and prayers. Allah Himself declared this while prescribing the fasting. He says, when my servants ask you concerning me, I am indeed very close. I answer the supplications, the needs of any who supplicates. They should therefore also answer my call, believe in me, so that they are rightly guided. The fifth act of generosity of Allah subhanahu wa ta'ala is a manifestation of souls that deserve to be tortured for their arrogance, for their disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. They deserve to be chastised in the hellfire, but Allah subhanahu wa ta'ala manifest his benevolence and generosity by emancipating such souls from hellfire. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, by the time of breaking fast every night, Allah has some people that he emancipates from fire. These are some attributes of Allah that are clearly manifested in the month of Ramadan, of generosity. The Prophet alayhi salatu wasalam is also a generous servant. He sallallahu alayhi wasallam was known by all and sundry to be kind and generous to all and sundry. But when it is Ramadan, he used to multiply his acts of generosity. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas described the Prophet by saying, he was the most generous of people, but he is more generous when it is Ramadan, when he will meet Jibreel alayhi salam, and Jibreel used to meet him every night of Ramadan, study the Quran together with him. He said, I swear, the Prophet sallallahu alayhi wasallam in this period is more generous with good and kindness than the free reign. Ibn Rajab interpreted this and commented by saying, the generosity of the Prophet sallallahu alayhi wasallam encompasses all types of kindness, of spreading knowledge and sharing wealth, of submitting himself in manifesting Allah's religion and guiding Allah's servants, in teaching good and benefit to people through all means, of feeding the hungry among them, preaching to the ignorant among them, listening to their needs and giving them their needs and keeping them off of the things that put them into difficulty. He said the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was on these characters since he was raised up. And that was I, Khadija radiallahu anha, commented at the beginning of his prophethood when he came and he was shivering. She said, oh, be glad. I swear by Allah, Allah will never disappoint you. For by Allah, you have been the one that has been maintaining the ties of kinship. You have been the one that has been saying the truth in your conversation. You have been the one that have been taking away difficulties of people. You have been a man that have been providing for the needy. You have been a man that has been hospitalizing the guests. You have been the one that have been helping people in all difficulties so that truth is established among them. And these attitudes of the noble Prophet sallallahu alayhi wa sallam continued to increase after he was made prophet, and it has been multiplied into so many fold. Oh, you brothers in Islam, if this is the situation of Allah in Ramadan, if this is the character of our noble Prophet sallallahu alayhi wa sallam in Ramadan, what then is your own, the servant of Allah and the follower of the noble Prophet sallallahu alayhi wa sallam? This is 7 days in Ramadan. Did you multiply your acts of worship? Did you add to your generosity more than what you used to be before Ramadan? Did you ever forgive anybody who has done wrong to you? Did you ever feed anybody who is hungry? Have you ever increased in the way or in the time you spent pondering and reciting the glorious Quran. You should imitate Allah and His noble Prophet sallallahu alayhi wa sallam in generosity in the month of Ramadan. And in fact, this is one of the focuses of the prescription of Ramadan fasting, so that each and every one of us learn to be generous. And if everybody is generous, poverty, envy, and crime will be reduced to the bare minimum in the land. I therefore ask each and every one of us to be kind with ourselves by giving ourselves to obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, in trying to perfect our fasting, in multiplying our acts of supplicatory prayers, and especially the night prayers, meditation and supplication, recitation, pondering and studying, as well as learning and teaching of the glorious Quran, attendance to the circles where the Quran is being exposed, is being taught. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, every morning, if you wake up every morning, there are sadaqah that you're supposed to pay on behalf of each limb of your body. Is this difficult? The Prophet said, it's the tasbihah, it's sadaqah. If you say subhanallah, once it's sadaqah. It's tahmeed, alhamdulillah. It's tahleel, Allah, la ilaha illallah. It's takbir, Allahu Akbar. Commanding good, forbidding wrong. Each of this, if you do, you are paying sadaqah. The Prophet said that if you are able to do all this, two raka'at, after the sunrise, that is the duha, they pay for all this. We should sacrifice to share the knowledge Allah has given us to the less privileged who are not so endowed with knowledge. Teach your family about fasting, about Qiyamul Layl, about the zakah, about the Eid. Make sure you teach something about the Quran to your family and your friends. It's part of the generosity in Ramadan. We all are all aware of the benevolence and the reward of being generous with our wealth, especially to our family and to the needy, to the orphans, to the widow, and all those indigent. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that it is one of the best deeds to instill happiness in the heart of a fellow brother. Pay off his debt, give him his need, set him out of any difficulty or danger. All these are part of generosity. I therefore ask all of us to count at the end of every day, what did I do different from what I used to do before Ramadan? This muhasaba, holding yourself accountable every day, is one of the requests of the noble Prophet sallallahu alayhi wa sallam to the Muslims. Count, how much have you given out every day? As sadaqah, let's make it a daily affair to give something out. When I say sadaqah, it is not necessarily giving wealth or money. When you say Allahu Akbar, when you say tasbih, when you read Quran, when you find somebody in difficulty and you assist him, any act of good is a charity in Islam, and We should, as I said earlier, try to copy Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in doing this, and this will perfect our Ramadan fasting and will make it more acceptable to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah make it easy for all of us. Dukkanin yaboda godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki ne kowa mai komai. Muna neman agajinsa, muna neman taimakonsa. Duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya isa ya batar da shi. Duk wanda Allah ya batar da shi babu wanda ya isa ya shirye mishi. Muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa Allah madaukakin sarki shi ne wanda ya cancanta shi kadai a masarauta. Muna masu bayar da shaida cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne, manzon Allah ne ga maka annabawa. Ira da aminci Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa da iyalansa da lokacin da suka bi tafarkin sa da kyautatawa zuwa ran tashi alkiyama. Ya ku ƴan uwa cikin addinin musulunci, ina mana wasiya kamar kullum da jin tsoron Allah madaukakin sarki a kowane lokaci, musamman a wannan lokaci na azumi, watan tsoron Allah, watan kyauta, watan kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki, watan yi wa kai hisabi, watan kariya daga wuta. Wancan juma'a muna ta cewa mai ta kokari mu shirya na Ramadan. Yanzu ga shi Allah ya yi mana gata mun ga watan Ramadan, gama cikin wannan wata muna rayuwa cikin yalwa da falalar Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki mai yalwaci ne mai bayarwa a kowane lokaci, amma yalwarsa da kyautarsa da bayarwarsa a watan Ramadan ya fi yanda yake kyauta da bayarwa a kowane wata. Na faɗa mana a baya babban ni'ima da kyauta da Allah madaukakin sarki yayi wa ɗan adam shi ne saukar da wannan alqur'ani mai girma da tayar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan a Ramadan Allah madaukakin sarki yayi mana. To ga waɗansu abubuwa na falalar Allah madaukakin sarki wanda suka fi bayyana a watan Ramadan, ga su guda biyar. Sai ka duba ka ga kai mai kake yi cikin waɗannan abubuwa guda biyar a irin abin da ɗan adam zai iya yi. Manufar kawarsu shi ne ka yi koyi da Allah cikin waɗannan abubuwa, abubuwa ne da Allah yake so bayansa su yi. Na farko shi ne ninninka lada na aikin alheri a wannan wata. Babu lokacin da Allah madaukakin sarki yake ninka alheri na musulmi kamar a wannan wata ya ba shi lada, wanda ya kai ƙololuwa dare ɗaya a cikin wannan wata. Allah madaukakin sarki ya ce ya fi watanni dubu, ba fa yana daidai da watanni dubu ba, ya fi watanni dubu. Waye a cikinmu ko mutane nawa ne a cikinmu suke yin watanni dubu a rayuwarsu? To amma idan ka yi aikin alheri ka dace a wannan daren, to za a ninka maka ladanka na wannan daren sama da ladan ayyuka na watanni dubu. Na biyu, kankare laifuffuka da zunubai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallalin biyar ɗin nan tsakanin junansu da juna, daga juma'a zuwa juma'a, haka nan daga Ramadan zuwa wata Ramadan, wato kowane Ramadan daga shi zuwa wani Ramadan, kowace juma'a daga ita zuwa wata juma'a, kowace sallah daga ita zuwa mabiya da ita, idan an yi su da kyau Allah yana amfani da su ya kankare ma mutane zunubansu ƙanana, da sharaɗi guda kawai. Idan suka litaci miyagun ayyuka, suka litaci manya-manyan laifi, suka litaci ƙarya da ha'inci da cin amana da zalunci, to za su samu an kankare musu laifuffukansu da suka yi a shekara gaba ɗaya. Abu na uku, gafarta zunubai a lokacin da ake yin su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya yi azumi a Ramadan haka ma ya faɗi da wanda ya kiyamul layli a ramadan yana mai imani yana mai niman lada auren Allah za ka gafarta masa zunubansa da suka gabata abu na hudu wanda Allah yake yi sosai abta addu'o'i da kansa ya faɗa mana a yayin da yake mana bayanin ya wajabta mana azumi kafin ya gama bayanin azumi sai ya ce idan bayina suka tambaye ka dangane da ni yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ma bai ce kai ka faɗa musu ba sai ce to ni lallai ina kusa ina amsa kiran mai kira yayin da ya kira ni da haka su ma su amsa kirata su yi imani da ni tabbas in sun yi haka za su samu shari'a amsoshin addu'o'insu kuma a tabbace su abu na biyar da Allah madaukakin sarki yake yi wanda baya yin sa da yawa kamar yadda yake yi a ramadan shine ƴan tamari daga wuta mutanen da saboda mummunan aikinsu da sun mutu kafin ramadan za su shiga wuta zai musu azaba idan ya yi musu gata ya kai su ramadan a dalilin shiga ramadan da ayyukan ramadan sai ya ƴanta su daga wuta ya shigar da su aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana da mutanen da yake ƴanta su a lokacin kowane buɗe baki kuma hakan a kowane dare na watan ramadan wannan fa Allah kenan to haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi mai kyauta ne mai bayarwa ba a taɓa tambaye shi yana da shi ya ce a'a ba in bai da shi kuma zai tabbatar ya gaya maka magana mai kyau shi ne bayarwa din to ya kasance mai kyauta ya fi kowa kyauta duk wanda ya ga annabi ya bayar da shaida cewa annabi ya fi shi kyauta Abdullahi ibn Abbas yana cewa annabi ya fi kowa kyauta amma kyautansa ya fi yawa a watan ramadan lokacin da mala'ika jibril yake zuwa masa kuma yana zuwa masa kowane dare suna karatun alqur'ani ya ce wallahi annabi ya fi alheri a irin wannan lokacin sama da ruwan sama da ke zuwa sha'a ya yada alheri kuma wannan kamar da ibn rashid yake faɗa wannan shi ne ɗabi'ar annabi dama tun ma kafin ya zanto manzo ya kasance mai kyauta ne da kowane irin nau'in abin da ake kyauta da shi na bayar da ilimi da dukiya na bayar da kansa wajen bayar da agaji da taimako ma addinin Allah da shiryar da bayan Allah da isar da alheri da amfani wa mutane ta kowace irin hanya na ciyar da mayunwacinsu da yin wa'azi ga jahilinsu da biyan musu bukatunsu da ɗaukan musu ko ɗauke musu nauyinsu bai gushe akan waɗannan ɗabi'un ba tun da ya taso har Allah madaukakin sarki ya saukar masa da wahayi wannan shi yasa ma Khadija radiyallahu anha ta siffanta shi da waɗannan siffofi farkon da Allah ya turo shi a matsayin manzo ta ce albishirinka na rantsai da Allah Allah ba zai cutar da kai ba wallahi kana sada zumunta kana gaskiya a zance kana ɗaukan nauyin mutane kana bayarwa marashi kana tarban baki kuma kana taimako a duk wani abu wanda yake na gaskiya ne sannan waɗannan ɗabi'o'i suka ƙaru bayan an tayar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kyautansa ya ci gaba da ninkuwa ya ci gaba da ƙawa ya ku ƴan uwana cikin addinin musulunci wannan fa shine annabinmu shine wanda muke koyi da shi kun ji ga ɗabi'un Allah a ramadan ga ɗabi'un manzansa sallallahu alaihi wasallam to kai menene naka ya kai mai bautan Allah ya kai mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma ka zanto mai kyauta da ranka ka bayar da ranka ka cokan ma Allah madaukakin sarki ta hanyar nizimtar ayyuka na alheri a wannan ramadan da ninninka su yi azumi ka kyauta ka inganta azuminka ka yi sallan dare ka inganta shi ka yi duk abubuwan da ake faɗa na aikin alheri tabbatar ka yi shi sama da yadda kake yi da wannan zai sa ka samu shimma maqsudi na shar'an da azumi a watan Ramadan. Allah ya yi haka don mu yi koyi da shi, mu yi koyi da manzansa a irin wannan wata. Abu na biyu jama'a, dole mu yi ƙoƙarin bayar da abin da Allah ya sanar da mu na ilimi ko mai karancinsa, koya wa mutane yadda ake wannan azumi. In an gayyace ka lecture, je ka kai. In an kira ka, amsa kiran kai ma ka saurara, ka koya, ka koyar. Duk wannan na daga cikin ajjud a Ramadan. Haka nan abinda muka sani na bayar da dukiya, alhamdulillah ana kokari a wannan bangare, amma jama'a mu ci gaba, kada mu bari sai manya-manyan mutane ko sai masu kuɗi. Duk abinda kake da shi ka bayar da kaɗan daga ciki, yana daga cikin mafi ficin sadaka juhudun mukim, ƙoƙarin mai ɗan kaɗan. Ka raba a cikin ɗan kaɗan ɗin nan ka bayar ma wani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu raina sadaka, kada mu raina abinda za mu bayar ma wani. To wannan shi ne lokacin rashin rainuwa ɗin a watan Ramadan. Ba sai ka yi irin na bishi ba, ba sai ka yi irin na rijistra ba, ba sai ka yi irin na labarin ba, a'a ka yi gwargwadon naka da Allah maɗaukakin sarki ya baka ko mai ƙarancinsa. Allah zai nimminta maka lada a wannan wata. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dama na aiwatar da ayyuka na alheri. Akwai wani abin da mutane suke saka ciki ya da karatu a gidan rediyo ko TV ko a wannan social media, shi ma ba ƙaramin aikin alheri ba ne, wanda ba ka san iya adadin mutanen da za su saurara ko za su gani. Gwargwadon adadin mutane kuma gwargwadon ladanka. Da haka jama'a, mu ruɓanya ayyukan alheri. Wannan zai ƙara tabbatar mana da ingancin azuminmu, zai ƙara kusantar da mu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Allah ya ba mu damar yin haka. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa tamu. Rikice-rikice da ake ciki a wannan ƙasa Allah ya nuna mana ƙarshensa. Wannan yajin aiki da ya kice kicinewa, Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ƙarshensa da gaggawa. Wannan tashin hankali da rashin tsaro da ya fi ƙarfin kowa a wannan ƙasa, Allah bai fi ƙarfinka ba. Muna roƙonka, muna tawassuli da ayyukanmu a wannan wata, ya Allah ka kawo mana agaji. Ya Allah shugabanninmu ka yi musu jagoranci. Wannan makaranta Allah ka ƙara mata bunƙasa da ɗaukaka bisa alheri. Jagororinta Allah ka ƙara musu tsoronka, ka sa su daidai, ka hana su yin kuskure, ka sa su zanto magoya annabinka sallallahu alaihi wasallam, su yi umarni da umarnin annabinka, su yi ani da hannun annabinka. Duk wani wanda yake da wani matsayi na jagoranci a wannan wuri, Allah ka kama hannunsa ya yi daidai, ya guji mummuna. Mu da muka zo raya wannan masallaci, duk da ake wannan strike, ya Allah maɗaukakin sarki ka ruɓanya mana lada na masu sallar juma'a. Allahumma amin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Qumu ila salatikum yarhamkumullah. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر.